shaku shaku da soke kargeri idan nayi maku wanzo gidan ku na kwana kai a kainan soyayya shaku 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 a kainan soyayya kin sani ina taku kamar bani da kunya ya taka na wafa da san kina wo hanya can dauki takobi in yaki mai san tara hanya kin yi daban a cikin su gimbiya mai tarbiya gaban ki na zo dan na kada ji ta soyayya kai zo ki rige ni dan masoki miniliki in sa sautin kidan kalango tai zaki idan zana kira ki so abin ban mamaki sunan kina ambato nake samun shauki zan daura ga mata da musa dan dan zaki ke ce ma din sinadarin duka soyayya soke ce ta wafa komai kika ce ina miki baki na cika idan soyayya ke bida kunki da tabbas in kaya za a je siya sai dai rantar ko a cikin matan garin mu ke ce yar cas cas kin dauki sarauniya ta dukkan alƙarya kai na ki so ya zama bobi na sake zuciya da fatan alkaini matan gane da limbiya a so ki musu tari zobe na zufa za ki sa koko sari so ya yi da shi a zuciya ta ritari wasu mayan zamani da zancen soyayya sako na ruko domin nai shayya domin ranar farin ciki ba a kunya soyayya ta zamo mayafi na masoya kowa ya rike gwanar sagan a soyayya albishiri zan fada matan soyayya sakon wasu manyana zuwa kan soyayya shaku shaku da soke kargeri idan nayi maku wanzo gidan ku na kwana
Sani CV Mix.